أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت العليم الحكيم.
وجاءت بدك الله سبحانه وتعالى جساك هدامو أكرتمنا لتاهم بقم عالمي وحيد عبد السلام بالي لتاهي مسونا طريق الصالحين إلى رب العالمين. هنيا تنقر تتنباي دومين إسا وجن الله سبحانه وتعالى عند idan muka lura a cikin wannan littafi ana kawo mana abubuwa daban-daban na fadaloli da darajoji na ibadu daban-daban na filoli daban-daban domin mu ƙara ruku da su mu ƙara mai da hankali a kansu domin mu yi abin da ya kama nan duniya rayuwarmu ta duniya babu wani abu da ake buƙata a gare mu illa mu gamu da Allah subhanahu wa ta'ala. Littahinmu yana cike da ayyuka na gari wanda su ne hakikanin ibada. Yau za mu tashi a cikin bayani da muka tsaya a kan fadala ta kiyamun layi. To yau za mu tashi a nukuta ta 13 daga cikin jerin fadaloli da ke da kwai na ita wannan ibada ta kiyamun layi a darasinmu na 17. Sai malai ke cewa sharful mu'min kiyamun layi, daraja da samun kima da samun mahimmanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala bayan ibada da kake yi ta farilla, to a same ka mai kiyamun layi ne kai. To shi ne mallan sai ka mana ruwaya ta Imam Tabarani fil Awsat wa hassanahu al-Albani an Sahal bin Sa'ad qal. Albani ya nuna hadisin mai kyau ne daga Sahal bin Sa'ad yake cewa ja'a Jibril, Jibril alayhi salam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Jibril shi ne ɗan saƙo na Allah subhanahu wa ta'ala. A cikin Al-Qur'ani mai girma Allah ya yabe shi kuma ya ambace shi da sunaye daban-daban. Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi da suna Ar-Ruh, yake cewa nazala bihi Ar-Ruhul Amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bi lisanin arabiyyin mubin. Ruhul Amin shi ne mala'ika Jibril, shi ake aikowa ya kawo ma manzo sallallahu alaihi wasallam saƙo daga Allah subhanahu wa ta'ala. Haka su ma sauran annabawan. Haka Allah yake yaban shi a cikin suratul takwir, yake cewa innahu laqawlu rasulin karim zai kuwatin inda dil arshi makin muta'in tamma amin. Mala'ika Jibril amintacce ne kuma mai ƙarfi ne a gindin al'arshi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shi ne zojan mazala sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam aish ma shi'ita fa innaka mayyit, ka rayu yanda kake so, ka sani cewa wata rana baka nan, wata rana za ka rasu. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innaka mayyitun wa innahum mayyitun, hakika kai kinnan mai mutuwa ne kuma su ma za su mutu. Sai yake ce mai wa'mal ma shi'ita fa innaka majziyun bihi, kai abin da kake so, ka aikata abin da kake so na ayyuka, ka sani cewa zaka samu sakamakonka na wannan aikin a wajen Allah subhanahu wata'ala. Sai ce wa ahbibu man shi'ita, hallau ka so wanda kake so, fa innaka mufariqu, wata rana za ku rabu. Wa'lam anna sharfal mu'min qiyamul layl, yace me kuma ka sani daraja da samun daukaka a wajen Allah, yace shine qiyamul layl. Yace wa izzuhu, kuma samun izza, samun izza ka zama ba walakantacce ba. Yace istighna'uhu 'anil nas, wadatuwa daga mutane. Da ka ce wadatuwa daga mutane, ana nihin kada ka zaki jikinka ya kasance rayuwarka ta ta'allaka da wasu. To wannan yana bata imani na mu'mini, yana bata imani na mu'mini. Amma ita rayuwar ta duniya Allah ya yi ta ne kowa yana buƙatar kowa, kamar gaɓaɓuwa ne na cikin mutum, ko ta gaɓa tana buƙatar ko ta gaɓa. Yanzu misali, ko a rayuwarmu in muka lura, idan ni na kasance ina sayar da abu kaza, misali ina sayar da kaya na sawa, ina buƙatar kuma mai sayar da kayan abinci, shi ma mai sayar da kayan abinci yana buƙatar mai sayar da kaya, inda shi ma zai sanya kaya. Haka nan kana buƙatar mai kwasar kwalabu, shi ma mai kwasar kwalabu yana buƙatar zai sayi abinci, zai dawo kuma sayi abinci, in ka biya shi kuma zai zo sayi abinci. To haka rayuwa take yawo, juyawa ne take yi, kowa yana buƙatar kowa, haka ake rayuwa. Na'am. Manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ce mai ishma shi'ita fa innaka mayyit, wannan yake tuna mana wani abu da ya faru tsakanin mala'ikan mutuwa da kuma annabi Musa alaihi salam. Mala'ikan mutuwa ya zo wajen annabi Musa ya yi sallama a sifa ta mutum, ya ce wane ne, ya ce mai mala'ikan mutuwa ne, mai ka zo yi, ya ce na zo in ɗauki ranka ne. Annabi Musa ya kalle shi sai mare shi, da ya mare shi har sai da idon shi a matsayin shi mai siffa ta mutum, sai da idon shi ya tsiyaye ido guda, sai koma wajen Allah ya ce wanda ka tura ni wajen shi ga abin da ya faru da shi, na ce mai mala'ikan mutuwa ne na zo in ɗauki ran shi, kuma ga shi har ya mare ni. Sai aka ce ma mala'ikan mutuwa ka koma wajen annabi Musa ka ce mishi ya dora hannuwan shi a bayan sa, duk inda gashi ya taɓa a hannun shi to an ba shi adadin shekarun da zai a duniya kenan. Da ya dawo ya gaya ma annabi Musa wannan, ya ce ga abin da Allah ya ce in gaya maka. To a nan sai ya tabbatar da cewa lalle saƙo ne daga Allah cewa lokacin shi ne. A lokacin nan kuma sai ba da kai ya saddaka, aka ɗauki ran shi. Ita mutuwa, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi daraja da fadala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Inda wani zai saura a duniya shi kamata ya fara sa, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi to kowa ya shiri. Sai dai mafi yawan ba masu ba a rangarantar mutuwai. Idan mutum yana kwance a likita, misali yana cikin tsananin rashin lafiya, sai ka zo kake mai zancen cewa mutuwa zai, to baya son ya ƙara ganin ka a kusa shi, saboda ba mai son zancen a ce zai mutu. Sai dai hakika ce, gaskiya ce, tabbas sai ta zo. Duk yadda muka yi mu ringa korar da tunaninmu a kan ta, babu ta yadda za a yi kuma ta gushe. Wannan kuma bai sawa ta ji zauwa, sai ta zo. Duk yadda muke ƙoƙarin mu kare kanmu daga wani abu wanda zai hana mutuwa, babu ta yadda za a yi mu tsira. komun abin da muka taka. Koda a ce kana da doktoroni misali sama da 10 wanda suke bibiyar rayuwarka, suna koda yaushe suna bincike akan me kamata ka ci, me kamata ka sha, ruwa litir nawa kamata ka sha a wuni, abinci wani iri ya kamata ka ci, jikinka me yake bukata yanzu, barci awa nawa kamata ka yi, wani magani ya kamata ka dinga dauka. Duk yanda za su kare bincikensu suke gaya maka wata rana sai lokaci ya yi, an ce lokaci tayyaza. Shi ne Allah ke gaya mana, ya ce qul in farartum min al-maut aw al-qatl fa idhan la tumatta'una illa qalila. Yace duk yanda kuka so ku dinga gudu daga mutuwa ko kuma abin da ya shafi yaki, yace to ku sani fa idhan la tumatta'una illa qalila, ku sani cewa jin dadin da za ku yi na zaman duniya nan ba wani jiwa bane ba dan kadan ne. Haka Allah subhanahu wataala yake cewa, kuma yace kullun yanfa'ukum al-firar in farartum, yace babu wannan gudun da za ku yi, shirye-shiryen da kuke yi na kafin mutu, yace ba abin da zai amfanar muku, ba abin da zai amfanar muku, dole wani lokaci sai ya zo an ce tahiya sai. To sai dai inda gizo yake saka rayuwarmu da muke yi ta yau da gobe, sai ta saba da imaninmu da muke da akan mutuwa. Dukkanmu mun yi imani akan cewa wata rana za a mutu, saboda akwai da yawa wanda muke cin abinci tare da su ba sa, akwai da yawa wanda muke harkar kasuwa da su ba sa, da yawa wanda muke aiki tare da su ba sa, da yawa wanda abokan zama ne ana hira yau da gobe ba sa. Yanda suka tahin wannan hakan ma za mu tafi, wannan ya sa mun yi imanin cewa lalle akwai ta kuma za a mutu. Amma a rayuwarmu ta yau da gobe, shin ayyukanmu da yanda muke mu'amalanta juna da mu'amalar kanmu da kanmu da kuma yanda yake mu'amalanta Ubangiji, shin wannan yana daidai da imanin wannan namu da muka yi na cewa za a mutu? Sai mu bincike kanmu, saboda a gajeren misali da za mu bada wanda yake kusa da hankali, misali a ce mata kana wannan garin, rayuwar da za ka yi a nan shekara 5 ce, amma kuma bayan wannan garin za a kai ka gari kaza, a can kuma shekara 100 za ka yi, yaya zai kasance rayuwarka a nan ta shekara 5? Yaya shirinka zai kasance? Shirinka zai kasance yaya za ka fuskanci wancan garin da za ka yi shekara 100, saboda a wancan garin nan ne rayuwarka za ka yi tsawo. Za ka yi firifarin komi na zama a wancan garin da za ka zama. To ya aka yi ba ma irin wannan shirin don mu samu rayuwa mai daɗi ta har abada a lahira? Rayuwar ta lahira gida biyu ne, ko wuta ko aljanna, kuma kana mutuwa ko bi ya tsaya tsakanin bin wannan canza ka, ko aljanna ce ko wuta ce. To a rayuwarka a yanzu me kake yi wanda yake nuna cewa kayi shirin shiga gidan aljanna a matsayinka na musulmi? Ko kuma kawai ba ruwanka rayuwarka ke kawai in ka mutu aljanna ta me rabo ce? Aljanna ta me aiki ce? Aljanna ta me aiki ce? Ai za mu shiga aljanna da rahmar Ubangiji, haka hadisi ya tabbatar, haka ayoyi suka tabbatar. Amma kuma sai ayat ta ida sama zancan, sai Allah ce inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, rahmat ta Ubangiji tana kusa da masu kyautatawa, su ne masu aiki nagari. Wanda ake cewa ta mai rabo ce, masu rabon su ne wa'annan masu aikin kirki, su ne masu kyautatawa. Kada ka shantake ka saki jikinka ka ringa abin da kaga dama a nan duniya, kana sha'aninka kai tsammanin in aka je lahira kawai kai dai kake da wanda ya bada rayuwar shi akan addini, ya bada rayuwar shi akan ya za a yi ya gamu da Ubangiji, kullun tunanin shi Allah, kullun tunanin shi ya za a yi kyautata. In zai aikata wani abu ya tsaya nazari ya ce wannan abin Allah zai yarda da shi ko ba zai yarda da shi ba, shin yanzu wannan aiki da zan aikata idan lokaci na yayi ina tsaka aikata shi ya za ta kasance? Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowa za a tayar da shi akan aikin da yake, kowa za a tayar da shi akan aikin da yake aikata. in aikin ka shan giya ne ko shan kwaya ne ka tashi gobe kiyama kana mai za ka tashi in aikin ka sallah ne karatu alheri azkar da ka tashi gobe kiyama za a ga kana aikata wannan abubuwa to sai ka zabi wani aiki za ka tashi da shi gobe kiyama tunda dai annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya ga mu ya ce karayu yanda kake so wata rana za a tashi al-mautu babu wa kullun nasu dafi yanda muke daukan makara mu dauki mutum mu tahi da shi wata rana muni za a dauka a tahi da mu kuma tabbas sai haka taso tabbas kuma sai an yi haka wata nan sai an dauke mu yace kullubni unfa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba mahmudu dukkan wanda aka aima ko da yayi shekara nawa a duniya ko mun tsawon rayuwar da to wata rana za a ga shi a samu makara an tare shi kuma mu shaida ne da yawa mun rayu da su a ƙarshen gashi nan ƙarshen rayuwar da kawai ta za a yi wata rana tahiyya ta zo to lokacin tahiyyar wannan muke so mu shirya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun fi duniya ka annaka gari aw aafir sabi ka zama a nan duniya kamar wani bako ne ko dan wuce ma ka tsaya ƙarƙashin wata itaciya za ka yi da abin da kake kuma ka tashi ka wuce annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran sahabbai suka isko shi a saman karamu a kwance har sai da kai ana ganin sawun karam nan a jikin shi su Anas bin Malik sai ya rasulullah ya haka alhali duk abin da kake so ana iya maka shi yace ni fa dan mutane na zo ne a nan dan huta kuma in wuce kamar dan balaguro ne sai a kasan yace ya huta da wuce to haka ya kamata mu dauki duniya haka ya kamata mu ringa mu'amalantarta ba mai zama ba ce ba dawama zamu a nan ita kanta tattare ta zai duk abin da muke tunani kaza kaza akwai da yawa sun samu ya tafi ko kuma sun samu sun bar shi sun tafi yallanka diyanka posti ɗinka da kake da batta an wana ma komi shi yasa Allah subhanahu wataala ma ya ambace su da suna innama amwalukum wa auladukum fitna ita fitna ce fitna ce za su fitne ka ne a nan duniya kullum ka rinka tunanin me zan bar musu ya zan musu kaza har ka ga wani dan kokarin ya bar musu wani abu zai ringa cin haramu ya cuci wannan ya allaka wannan ya ma wannan sihiri da sauransu shi yasa magabata suke cewa duk wanda Allah ya taimake shi yake kokarin ko da yaushe ya ringa halarto mutuwa a idan shi to ba za ka ganshi yana wasu mu'amalolin ba za ka ganshi yana hasada ba saboda ya san wanda kake ma hasada shi ma da iya zai bar abu ko abin ya bar shi wata nan ba abin ya bi zama ba me ne hasada akan abin da ba komai ba wanda kuma barin shi za a yi a nan gini kaga da yawa sun bari sun tafi sun yi sa zaka dama kanka akan wannan to duk wanda yake yawan tunanin mutuwa zai rayu rayuwa ta koda yanzu tahiyya ta zo za mu tahi iya jin salama kuma yana fatan gamuwa da ubangiji shi to haka ya kamata mu ringa yi da in muka zo kwanci mu ringa tana irin wannan kwancin da muka yi ta kan yi a ce an tafi babu kawai an zo an tada babu nawa mun gani sun yi haka nawa suka yi balaguro ba su dawo ba nan so kwanta barci ba su tashi ba da yawa mun gani musallai to annabi sallallahu alaihi wasallam an ce me ya rayu yadda yake so wata rana zai tafi to kaga wannan wa'azi ne da ya nakalto mana daga jibril da ya gaya mishi sai ce to muwa bare gaya mana don mu san cewa ni shiri duk yanda aka yi wata rana babu wannan abubuwan da muke kokarin tattalawa da muke kokarin tarawa da muke kokarin a gobe kiyama kowa ta kan shirye yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kullu mar'in minhum yawma idhin sha'anun yughul a wannan rana Allah ya ce kowa zai ringa gudu daga dan uwan shi sai yana shi dan uwan yana in kaga iyayenka su yi nan kai ma ka yi nan, in kaga matarka ta yi nan kai ma ka yi nan, in kaga iyayenka su yi nan kai ma ka yi nan, kowa sha'anin gaban shi ya ishe shi. Wannan ranar ce da za a zo kowa yana ta kan shi, kowa yana ta kan shi, ita ce muke so mu ringa shiri, ita kuma Allah yake so mu shirya ma. Kada mu kasance cikin wa'anda Allah subhanahu wata'ala yake zargi yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un azim, hatta kuma yake cewa ya ayyuhan iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, yace hisabi ya gabato ga mutane gashi nan a kusa, amma kuma su suna cikin wata gafala daban, suna cikin wani tunani daban, suna cikin wata hira daban, suna cikin wani sha'ani daban. Wani ta zo ƙarshe mu shirya mu tanada, daga cikin tanadin da zamu shine mu ne da hankali wajen bauta ma Allah dare da rana, ne da hankali wajen wannan, kuma duk abin da zamu mu ringa tunanin hukuncin Allah akan abu, duk duke da ta zo mana mu ringa tunanin hukuncin Allah akan da halakci ko haramci, duk mu'amalar da zamu mu ringa kokarin kiyaye dokar Allah akai, wannan zai taimake mu ya kasance rayuwar mu kullun ta ta'allaka da Ubangiji, mu shiga taitayin mu, mu shiga hankalin mu. Shi yasa kuma aka kara da cewa kai abin da za ka yi sai an sakanta ma kanshi, fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, duk abin da za ka yi na alkhairi ko da da kayan zarra ne sai ka gani a cikin littafin ka, ko da da kwayar zarra ne in na sharri ne haka sai ka gani a littafin ka. Shi ne Allah ke ce mana a ranar kiyama idan aka ba mutum littafin shi zai ce mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, ita wani irin littafi ne wannan, bai bar abu babba ba, bai bar karami ba, bari babba, komai ne an rubuta, komai sai an rubuta. Shi ne ɗaya daga cikin magabata yake cewa iya da kyau mummuni a littafin shi a ga duk lokacin da aga sadara guda wanda aka rubuta wani aikin shi da yanar zunubi, to aga sadara goma wanda kawai tarin istighfari ne akan wannan zunubi, neman tuba zuwa ga Allah, kuma Allah ya bani alƙawari idan mun roƙe shi zai amsa mana, mu mai da hankali mu nemi tuba zuwa ga Allah, mu tuba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, ku tuba zuwa ga Allah baki daya ya kuma munai, haka Allah ya ce mana tubu ila Allah taubatan nasuha, ku tuba zuwa ga Allah, bun ma rasa kurakurai tabbas akwai su, amma Allah ya ce in ka tuba za a yi haka, kuma kada ka ringa jira ba kyau, ka ringa jira mai da hankali ka tuba zuwa ga Allah, kar ka je lokaci sai yake cewa wa ahdib man shi'ta fa innaka mufariqu, ka so duk wanda kake so wata ran za ku rabu, yanda ka so mutum wata ran za ku rabu, mai raba za ta raba, kuma aka je kiyama ma ta kanshi yake, sai Allah ya taimaka kun gama aljanna, to a lokacin nan sai a ci gaba da zumunci, amma a filin kiyama wallahi kowa ta kanshi yake. Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata kowa zai tashi gobe kiyama babu kaya a jikin shi, babu kaciya, babu kaza, take cewa kuma yanzu maza da mata kowa na kallon kowa, aka ce yace mata Aisha al'amarin ya huce irin wannan, ya huce tunanin wannan abu, ina ma tunanin ka ringa kallon wani kana ta kanka, tashi hankali ne mai tsanani wanda Allah subhanahu wataala yake ce mana mai ciki cikin ta zai zube, yaro karami zai rura saboda tashi hankalin wannan rana. Ita ya kamata mu mata nan sai ce wa'alam anna sharfal mu'min qiyamul layl, wannan shine mahallu shahid na wannan babin nan, daraja ta haka shine qiyamul layl, ka ware ma kanka koda minti 30 ne, kullum muna faɗi tunda muka shigo babin nan, koda minti 30 ne kasance kai ko raka'a biyar ce, ka roki Allah gafara, ka roki Allah bukatunka na duniya da lahira, ka roki Allah yayi albarka a rayuwarka da ta iyallanka baki daya, in yaso kuma a je a yi sallar asuba, in yaso in ka dawo in kana so kai tabarcinka, amma ka kiyaye wannan zaka ci nasara. Sai ce wa izuhu istighna'uhu anil nas, yace kuma daraja da daukaka ta haka a nan duniya shine ka wadata daga abun mutane kada ya kasance arena ka dalilin kodin shi tura ma mutane yauni ne kake Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda idan baka roƙan shi ma kushi yake da shi yasa aka siffanta wanda baya roƙan Allah baya addu'a a matsayin mai girman kai Allah ya ce wa qala rabbukum du'uni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni zan amsa muku sai ya ce innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhili wanda suke girman kai akan ibada ta wata ibada ita ce addu'a mai girman kai baya addu'a yace zai shiga cikin wutar jahannama kenan kaga addu'a ibada ce mu miƙa hankali wajen roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine abin roƙon mu ko yaushe lokaci in ya kama bukata ta kama ka bukato na ba a hannun wani wannan ba matsala bane ba laifi bane amma ya kasance rayuwarka ta ta'allaka da wani shine aka zarga kuma shine babu kyau sai ma ne ke mana na 14 ya ajabullahu mimman yuqimul layl wa yadhhab ilayhi Allah subhanahu wata'ala yana alfahari yana jin dadi kuma yana dariya idan ya ga ɗaya daga cikin bayin shi yana kiyama da shi yana sa Allah ya yi horin ciki da kai ka san kuma Allah yana horin ciki da kai yare da kai ita kuma yarda ta Allah ta ma higiran aljanna Allah yake cewa wa ridwanu minallahi akbar bantin ya zano cewa zai bayar da aljanna ga mu'minai idan ya ba mu aljanna kuma yace yardar shi ita ce mafi girma akan ku to mu nemi yardar Allah ta hanyar dajewa wajen kiyamun nan sai ce rawa Ahmad Hassanahu al-Albani an ibn Mas'ud al-Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud Allah ƙara mishi yarda yake cewa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajiba rabbuna azza wa jal min rajulain hakika Allah subhanahu wa ta'ala yana jin dadi yana horin ciki da mutum biyu na farkon su rajulun thara an wita'ihi wa lihafihi shine mutumin da ya bar abun kuncin shi ya kaurace mata wadda shi komin tabshinta komin dadinta ya kaurace mata ya kaurace ma bargon shi na ruha min bayni ahlihi wa hibbihi hakiki arwayi kana ajara nan ya sa wahayihi wa hibbihi ya bar iyallan shi ya bar duk wani abin san shi ya kaurace musu ya tashi zuwa ni yace ila salatihi ya tashi ya kama sallah fa yaqulu rabbuna aya malaikati sai ubangiji yace ya ku malaikuna unzuru ila abdi yace ku kalli bawana gashi nan fara min firaji wa wita'ihi wa min bayni habbihi wa ahlihi ila salatihi yace ya kaurace ma shi mudashi ya kaurace ma abin ruhashi yace ya kaurace ma masoyan shi ya kaurace ma yallan shi ya tashi zuwa mi ya tashi zuwa ga sallah ba dan wani abu ba ragbatan fi ma indi domin fatan abin da yake wajena yana neman abin da yake wajena na rahama shi na aljanna shi na albarka da sauransu yace wa shafaqatan mimma indi yace kuma yana tsoran abin da zai hau kanshi na azaba a tare da ni wannan shine sa shi mi shine sa shi kaurace ma abin shi mudashi to Allah subhanahu wataala yana alfahari yana farin ciki da wannan bawa kuma yana nuna ma malaiku ku diba ku ga bawa na abin da yake mu zama daga cikin irin wannan wanda Allah zai nuna mi ya nuna ma malaiku yace ku duba ku gani ba wannan nawa ga abin da yake yace nabi wa rajulun ghaza fi sabilillahi azza wa jal da wanda kuma yaje yaki saboda Allah fanhazamu aka yayime su fa'alima ma alaihi min alfiraq, kuma yasan cewa yana da wani sakamako mai tsanani idan ya gudu, saboda iya daga cikin manyan zanabai gudu a wajen yaki. Yace wa malahu fil ruju', kuma ya san idan ya koma abin da yake jiran shi, ko a kashe shi ne, ko a ji mishi, ko kuma yi nasara. Ce faraja, ya koma, duk da haka ya koma. Yace hatta uhuri qadamuhu, har sai da aka zubar da jinin shi. Ragbatan fi ma indi, yayi wannan ne ba dan wani abu ba, sai dan neman abin da yake wajena. Wa shafaqatan mimma indi, kuma yana tsoron abin da zai samu na sakamako a wajena idan ya aikata ba daidai ba. Fa yaqulu Allahu azza wa jalla li mala'ikatihi, sai Allah ya ce ma mala'ikun shi, unzuru ila abdi, ku kalli wannan bawan nawa. Raja'a ragbatan fi ma indi, ya koma ba dan wani abu ba, sai dan nema da fatan abin da yake wajena. Yace wa rahbatan mimma indi, da kuma tsoron abin da yake wajena na azaba. Yace hatta uhri qadamuhu, har sai da aka zubar da jinin shi. Wannan hadisi yana nuna mana wata daraja da mutum yake samu idan ya dage yana tashi na kiyamar laifi. Allah subhanahu wa ta'ala zai horin ciki da shi, kuma ya nuna ma mala'iku ana horin. Kamar misali a nan duniya, idan wani naka ya yi wani abu na kirki, abin nuna ne ta ku diba ku ga wani abin da yi. Kamar a kiyama, mutum idan aka ba shi littafi da hannu na dama, sai su ringa nuna ma mutane, ringa cewa ku diba ku gani, ku duba ku gani abin da aka ba ni littafi na, an ba ni shi a hannun dama, kaga mene ne abin nuna ne. To haka Allah zai nuna ka a cikin mala'iku, ya ce ka kalli bawana ya bar gadon shi ya tashi ba don wani abu, sai don yin kiyamun laili, ba don wani abu ba, fatan abin da yake wurina da gudun azaba. Allah ya taimake mu. Ya ce rawal bayhaqi bi sanadin hasan an abi darda an nabi sallallahu alaihi wasallam qala, abi darda ya samu hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam, yake cewa thalathatun yuhibbuhum Allahu azza wa jalla, yace mutane guda uku Allah yana son su. Yadhaqu ilaihim, yana dariya idan ya gansu. Wa yastabshir bihim, kuma yana musu albishir. Na farko shine alladhi idan kashafat fi'atun qatala wara'aha bi nafsihi, shi na farko shine wanda idan ya ga wata fi'a, wata al'umma za su tafi yaki, sai ya bi bayan su, ya tafi tare da su domin a ji ayyakin tare da shi. Wannan na farko kenan, mai zuwa ne, mai zuwa jihadi saboda Allah. Yace fa imma an yuqtal wa imma an yansurahu Allah, ko a kashe shi ko ya nasara, shi dai ya tafi. Yace wa yatfi, yace haka shi ya mishi. Yace fa yaqul, sai Allah ya ce unzuru ila abdi, yace ku kalli bawana kaifa sabbara li nafsahu, ku diba ku gani yaya ya haƙura da ran shi saboda ni. Yace wallahi lahu imra'atun hasana, da wanda kuma yana da mata mai kyau mai tsafta. Wa firashul layl hasan, da gado mai tabci mai kyau. Fa yaqumu min al-layl, sai ya bar duka wannan ya zo ya tashi shiga kiyamul layli. Fa yadhar shahawatahu fa yadhkurani, ya bar sha'awar shi, ya bar buƙatar shi zuwa barci gabaki ɗaya dangana, ba dan wani abu, saboda ya tana Allah. Ya tana Allah bai bari haka nan ba, sai ya tashi kuma ya shiga sallah. Aqimi salata li zikri, ka tsaya da sallah saboda tunawa da ni, saboda an bato na. Yace wa yunajini, yana munajati da ubangijin shi. Yace walau sha'a la raqada, inda ya so sai koma ya bar shi, amma hakan duk da haka ya dangane, yace a shi ubangiji zai je gana da shi. Allah yana hulun ciki da bawan wani. Yace wallazi yakunu fi safarin wa kana ma'ahu rakabun fasaharu wa nasabu thumma haja'u faqama fi sahari fi sarra'in aw darra'in, yace da wanda kuma ya kasance cikin balaguro, yana da abin hawan shi, fasaharu wa nasabu thumma haja'u faqama fi sahar, yace wannan abin hawan nashi suna cikin balaguro, irin wannan dakatawa da ake yi, shi didda wannan diddigaje wannan bai bari ba, sai ya tashi cikin daren nan cikin horin ciki, cikin matsuwa yake, amma ya shiga ambaton Allah. kaga wannan hadisin muhallu shahid anan shine sani cewa kai bawan Allah wanda ka tashi kana kiyamul layli Allah yana alfahari da kai Allah yana farin ciki da kai kuma Allah yana nuna ka tsakanin mala'iku zaka samu yardar Allah kuma zaka roki ubangiji duk bukatunka Allah zai biya maka kenan ga aikin nan kawa abin da ya rage gare mu ni kokari mu aikata barci ba kariya bane akwai babban barci yana jira mu ba mu san ba shekara miliyan zamu yi a kwance dubu nawa zamu yi a kwance mu sani wannan shine babban barci barcin kabari yana jira mu ina mun ina wani barci a yanzu an muka yi wanda aka yi bakin bulgudu ya isa a tashi akai kuka zuwa ga Allah duk wani kuka da muke yi da matsaloli da suka tarin mana da kunci da muke samu a zuciya da rasa yaya zamu da tunanin kaza kaza duka wani abu bane matsalar mu wallahi inda zamu dage da kiyamul layli da duka wannan abun san dai duka ga maganin abin nan duk ranar da ka zo kana da wata matsala ka tashi kai kiyamul layli akalla misali ka sati guda akan wannan matsalar kana kai kaza ga Allah wallahi sai ka ji zuciyarka ta yi fas kana ji kamar an baka abin ne ko da baka samu saboda tunaninka ne ka kai kuka inda za a share mu hawayenka magana ta kare kawai kana jiran lokaci ne dan ga maganin matsalar mu yi kokari mu sha wannan magani yace alqa'imu bil layli qaribu min Allah haka mu yin kiyamul layli a kusa yake ga Allah shi makusanci na Allah ne walillahi mathalul a'la sali ko shugaban kasa ya ce wani ai na kusa da ni misali ai ka san cewa ka sha kwan kowa zai ringa neman ne mai ranka kowa zai ringa cewa ka mance ni ne fa kaza kaza ana so a tuna maka saboda an ka samu wani matsayi a kusa wani babba to Allah ya ce kai a kusa da ni kake kaiwa kai mai kiyamar ne yace rawat tirmidhi wa qala hasanun sahihun Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi yace hadisi ne ingantacce an amru bin abasa annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-abdi aw ma yakunu al-abdu min ar-rabb fi jawfi al-layl al-akhir yace fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'a fa yace babu wani lokaci da bawa yake kusa da ubangijin shi yace shine lokacin tsakar dare kuma na ƙarshe yace fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka sa'a fa kun annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kana so ka kasance cikin waɗanda suke ambaton Allah a wannan lokaci yace to kasance shawara ya baka ka san ai wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya maka abu ai ka san me ake ni da magana sako ne daga Allah innahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu Allah ne ya gaya mishi ya gaya maka bakka da lokacin da kake kusa ga ubangijinka kamar wannan lokacin wane ne baya neman kusanci da Allah wane ne kowa yana son haka yau rayuwarmu ta yau da gobe ma in akai wani abu an cuce ka ko an maka wani ba daidai ka ce akwai Allah haka kullum muke cewa ko akwai Allah ina tare da Allah ai me gaskiya ina tare da Allah kullum kana kokarin ka nuna Allah yana tare da kai to ga yanda ake a samu kusanci da Allah ka tashi kai tashi kai ce kiyamul layli yafukku aqdu shaytan kuma kiyamul layli tana warware duk wata tufka da shaytan ya akan ka fa fi sahihain an abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace ya'qidu shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum annabi sallallahu alaihi wasallam yace shaytan yana zawwa yayi tufka a daidai kan ɗayanku idan huwa nama talata uku idan ya kwanta zai tufka guda uku yadribu kullu uqdatin alayka laylun tawilun idan ya kulla sai ce maka kai daren ka tsawo gare shi kwanta ka huta ka sha birgima da rana kaza kaza ka gaji huta morewarka haka zai ringa rada maka a cikin kulli ka meke kana jin dara so kake ka huta kai barci wani ka gani har rana ta huto bai tashi ba yace farqut yace ma kwanta ko ibarcinka fa in istayqaza fa dhakara Allah in hallat uqdatu lokacin da ka halka sai ka ambaci Allah sai tufka guda sai tawrawi kana ambata Allah sai tufka guda tawrawi yace fa in tawadda in hallat uqdatu idan kuma ka tashi sai kai arwalla sai tufka guda sai tawrawi tufka bi tawrawi sura guda yace fa in salla in hallat uqdatu idan ka tashi ka kabarta sallah shi kenan kurra sai kullun da uku sai warware zai shawo maka lahi ta ambaci ubangijinka fa asbahna shaytan sai mutun ya waye gari yana cikin nishadi tayyiban nafs ran shi gurin dadi yace idan bai yi haka ba kuma wa illa asba khabitan nafs kaslan zai waye gari kawai ringa jin haushi bai san ba waye ne ya dame shi wa ta baka ko daga hulkawa ka shiga fada duk abin da aka ma abin bacin rai amma idan kai wannan zaka samu kanka hankalinka kwance cikin nutsuwa babu kasala saboda ka san me ka bari a baya la kwacin nasara ya mu dai kwacin nasara yace qiyamul layl yaj'aluka tadkhulul janna duna an yusibaka lafun nar kai idan kana qiyamul layl ko harshen wuta zai taba ka gobe kiyama aljanna direct zaka shiga wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hataman maqdiyya ko maqdiyya yace kowa sai ya bi ta nan ana magana ne akan huce saman sirat huce saman sirati kuma akwai zai huce kamar walqiya to idan ka dage da kiyamun dai ne zaka kasance cikin qanati muqantirin wanda kawai in suka zo hede a ji alamun wani a wani abu ya huce an tafi yanzu kaga samu wannan daraja cikin kiyamun layl duk wanda kiyaye kiyamun layl ne a yanda take da wahala ka san babu da sallar da ba shi wahala babu da sallar da ba shi wahala to ka tsaya ma akan salloli guda biyar kadai zaka ci nasara bare idan ka kara da kiyamun layl mun karanta hadisi tun a harkun babu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa babu wani abu da bawa na zai wanda nafi so kamar abin da na fallanta mushi kuma ba abin da zai sa bawa na samu soyayya ta yace sai mai kiyamun layl sai kiyamun layl zaka samu kari akan abin da Allah yake so wata rana wani yazo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga ya mun abin da zan yi in shiga gidan aljanna Allah huda ya tsirtar da ni daga gidan wuta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mi a rukunin musulunci yace kai sallah guda biyar a wuni kai azumi kai kaza kai kaza sai yace idan ne wannan shikenan aka ce mi eh shikenan bana shiga wuta ba aka ce mi eh sai yace wallahi bazan karawa bazan rage ya tashi ta shi Annabi yace mi idan kana so ka dan aljanna shine wannan kenan kaga fallai ma idan muka tsaya akan su ya ka gani to bare mun kara da wannan wanda ita wannan nafilun da zamu ringa yi idan an zo binciken aiki gobe kiyama abinda za a fara bincika shine sallah idan aka samu gidi a ciki aka samu matsala sai a ce a diba cikin nafiloli idan yana da a dauko a cike gurbin wannan tafarin da bai yi ba ko da bata yi ba za a ciki a ce wata farilla ce kai amma dai ga ta nan ga kamar ai muna yin sallah wata rana sallah in kai ta kawai sallama ce dai kai amma kai da kanka ka san sai akwai shara dewa a ciki me shara shara ta tunani abubuwa dewa sun zo ciki kawai kai dai kai kabbara kuma kawai an ce assalamu amma baka san ma ina aka ci ka ta hiyawu haka muke wata rana sallah haka za a yi ta dai aka kai da kanka na ji a cikin kaunan sallah dai inda dai an sake ta wallahi to iri-irin wannan sallolin su ne masu matsala ga kiyama to nafilolin mu za a dauko a cike mana da su yace cewa rawat tirmizi wa sahahu an abdullahi bin salam tirmizi ya ka hadisi daga abdullahi bin salam abdullahi bin salam babban sahabi bayhudi bayhudi irin yahuda ne da suka zamna bayan kewayen madina su sun karanta a littattafan su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin da yake kowane annabi kuma zai bayyana a wani gari aka ba da sifa ta garin Madina su kuma mafi yawan annabawa daga cikin su ka zo mafi yawa Yahuda ne idan ka dauki tun daga annabi Yaqub annabi Yusuf, annabi Musa, annabi Harun, annabi Suleiman, annabi Dawud, annabi Zakariya, annabi Yahya, annabi Isa, gabaki ɗin su annan Yahudi daga cikin kabila ta Yahuda ne. To he suke so annabin na ƙarshe da yake ko annabi ya kasance kuma hallo daga cikin sa yake, sai aka ba da sifar garin da zai bayyana cewa wani gari ne mai alama ta garin Madina. Shine he suka taso da garuruwan su suka zo kewan Madina suka zauna suka rinka aihuwa anan domin su aihi annabin da zai zo da ƙarshe, shine kawai fikihun su. To ana cikin haka sai annabi ya bayyana a garin Makka, adawa sai ta fara. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam he suka rinka cewa to ai dama ai an ce a Madina zai bayyana kuma a Makka wannan yake, su kuma san ba cewa ashe zau tashi za daga Madina daga Makka a zo Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar da ya shigo Madina torannan ne wannan abu ya faru da shi. Wannan Abdullahi ibn Salam ka hanyar musulunta shine zai ba mu labari me ya faru lokacin da aka ce ga annabi ya zo bakin gari yana zaune. Shine yake cewa lamma qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madina, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabato garin Madina yace in jafalan nas, sai mutane suka taru domin saurare shi. In jafalan nas ilayhi wa qila قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرنكتا اي النبي يازو اي النبي يازو اي النبي يازو كوانا غدو يجي يغنشي يجي يسوراري شي كاي سي كين قسا ابو وشيما يتي ني ما هينا تاشي سي نتاي فجئت في الناس سي نزو cikin mutane li anzura ilayhi dan inzo in ganshi saboda algatawansa an bada sifa manzo sallallahu alaihi wasallam ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sun san shi kamar da suka san iyansu. Yace falam mastaqbattu wajha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da na tabbatar na kalli huska annabi sallallahu alaihi wasallam na tabbatar shine araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadhab, ina kallon huskar shi na tabbatar wannan huskar ba ta wanda yake ƙarya bace, babu ƙarya tare da shi, kamar yanda ya faru tsakanin Hiraqal da Abu Sufyan. Ya tambaye shi ya taba ƙarya, yana ƙarya, suka ce ka mu a cikin bai taba ƙarya ba, mu amintacce ne a wurinmu. Sai ya ce mishi wanda bai ma halitta dan adam ƙarya ba ta ya zai ma Allah subhanahu wataala ƙarya, kana da wahala. Ya ce ina ganin huska Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce na tabbatar cewa wannan ba huska bace ta mai ƙarya. Ya ce wa kana awwalu shay'in takallama bi, yace abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara cewa lokacin da mutane suka taru a wurin shi, sai yace ayyuhan nas. Kullun na karanta wannan hadisin ina ƙara fahimtar iya larabci da balaga ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da yace ayyuhan nas, ya ku mutane, a Qur'ani kuma mafiya yake da an ce ya ayyuhan ladina amanu, ya ku da kai imani, amma anan sai sai yace ya ayyuhan nas, ya ku taron mutane, saboda mutanen da suka taru a lokacin ba kowa bane musulmi ba kowa bane mummuni. Sai ce ya ku taron mutane, sai ce afshu salam wa sallama, a ringa wada sallama, sallama da wanda ake hodi a baki da kuma sallama ta aminci tsakanin zamantakewa, shine musulunci ake cewa al-islam, aidan turanci suke cewa shine lafiya ko zaman lafiya. Ka wa'ada zaman lafiya, kar ka taba wanda bai taba ka ba, kar ka zalunci wani, kar ka ha'inci wani, kar ka bugi wani, kar ka ma wani sata, zaman lafiya ake so a musulunci. Shi yasa masu ne dauka al-islam, sai annabi ya ce afshu salam, ku watsa zaman lafiya, ku watsa sallama tsakaninku. Ya ce wa at'imu ta'am, yace kuma ku ciyar da abinci wanda bai da ku bashi, mai buƙatar abinci ku ciyar da shi. Sai ce wa sallu, a wata ruwa ya ce wa sallu billayl wan-nasu yaum, ya ce ku yi sallah cikin dare a daidai lokacin da mutane suke barci. Idan kun yi haka me za ku samu? Sai annabi ya ce tadkhuluna al-jannata bi salam, za ku shiga gidan aljanna cikin aminci, kwanciyar hankali. To ga hanyar shiga aljanna, za ka shiga gidan aljanna cikin aminci, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam, wuta ba ruwanka da ita. Me za ka yi wannan? Ka zauna lafiya da mutane, ka taimaka ma mutane cikin dare, ba wanda ya sani, tashi kai kiyamun da yake, za ka shiga aljanna da cikin aminci insha Allah. Ya ce rawat tabarani fil kabir wa sahahu al-albani an tariq bin shihab annahu bata inda salman liyanzura majtihadu Tariq bin Shihab yaje wajen Salman Salman al-Farisi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam haka magabata suke yake wurin wani daga cikin sahabbai ko wurin wani daga cikin magabata wanda ya kasance mai tsoron Allah ne yace je wurin shi da zumman sun zo ba kwanta ba dan wani abu ba dan su ga ya yake ibarar da dare ya yake rayuwa dan su kwaya ba dan wani abu yace liyanzu mashtihadu dan ya ga ya yake ijtihadin shi ya yake kokarin shi yace qala yace fa qama yusalli min akhir al-layl yace kawai karshen dare yana yi kawai tashi ko ya shiga sallah fa ta'annahu lam yara alladhi kana yuzu yace amma shi sallar dare a wurin shi ma yana yi to he gani ba wani abu da yake yi illa wannan ji sallar sai ki ta fa zakara zalika lahu sai ambata mishi sai ki ta ni nazo ne dan idan kake ibada amma sai na ka tashi da dare kawai abinda kake yi kenan ko ka tashi kai sallah sai fa kada Salman rahimahullah sai Salman yake ce mishi hafizu ala hadhihi salawat al-khams ina mai jan hankalinka ka kiyaye wannan sallolin guda biyar fa innahunna kaffaratun li hadhihi al-jarahat saboda su ne masu kankare wa'annan ciwowukan na jikinka na kurakurai ya ce malam tusibul maqtal ya ce matukar zunubin naka bai kai babban zunubi ba ya ce fa idza salla an-nas al-isha ya ce sadaru ala talati manazil idan mutane suke sallar isha'i za su watsi suna masu suna da mataki guda uku kuma na kala-kala mutane guda uku ne idan an kare sallar isha'i idan kare sallar isha'i kallon mutane guda uku minhum man alaihi wala lahu daga cikin mutanen akwai wanda ya kwasar ma kanshi zunubi wala lahu kuma bai samar ma kanshi komai ba wa minhum man lahu wala alaihi akwai wanda kuma ya samar ma kanshi lada wala alaihi kuma bai samar ma kanshi zunubi ba yace wa minhum man la lahu wala alaihi akwai wanda shi kuma bai da ladan kuma bai da zunubi kenan kaga mutane uku ne akwai wanda zai dauki zunubi kuma ba lada akwai wanda zai dauki lada kuma bai dauki zunubi akwai wanda zai dauki lada har bai dauki zunubi ba yace kuma akwai wanda mallalahu wala alaihi akwai wanda bai da ladan bai da zunubi yace farajulu ihtanama zulmatal layl fi ghaflatin nas yace mutumin da yayi amfani da duhun dare a lokacin da mutane suke barci yace faraki ba ra'asahu fil ma'asi sai ya zo ringa aikata zunubi a wannan daidai lokacin yayi amfani da wannan dama ta kowa yana barci ba mai ganin shi sai ya shiga aikata zunubi sai ya ce fadhalika alaihi walalah yace wannan shi ne ya kwasar ma kanshi zunubi kuma bai da wani abu da lada yace wa man lahu wala alaihi wanda shi kuma ya samu lada kuma bai samu zunubi ba yace farajulun ihtanama zulmatal layli shine mutumin da yayi amfani da duhun dare wa ghafalatun nas da lokacin da mutane suka gafala limana suke barci fa qama yusalli sai tashi ki sallah yace fadhalika lahu yace to wannan shine wanda ya samar ma kanshi lada wala alaihi bil ura ma kanshi zunubi ba yace wa minhu daga ciki kuma mallalahu wala alaihi akwai wanda shi ba zunubin ba kuma shi ba ladan ba yace farajulun sallafin manama shine wanda ya zo da ya sallah sai ya tashi da ya tashi da ya ta gida kawai ya barci shi da ya kare isha ko barci ya ce fa zalika la lahu wala alaihi shi wannan bai samu zunubi kuma bai dora ma kanshi zunubi ba ko bai sama ma kanshi wani lada ba a wannan dare ya ce wa iyyaka wal haqhaqa wa alayka bil qasdi wad dawam ya ce ina kiranka akan kada ka ringa gaugawa ka ringa zari aka ce biki da suna gobarar ciki ko ka bar gaugawa abinda ake ni da haka kada ka kaso ma kanka abinda ba za ka iya ba saboda in an jima za ka bari misali ka ce kawai duk dare kai kiyamul layl za ka ringa yi tun daga sha biyu misali har asuba irin wannan daga ka fara zuwa ɗan lokaci bari za ka yi amma misali ne ka tsara wani lokaci ne ka ɗauka a ciki sai kake yin wannan wanda bai ƙarfi cin komi bai rage maka komi a rayuwarka nawa ke da kowanne
zaka fito kana mu'amala da su sun yi kiyamun ne babu wata alama take nuna cewa sun sha wahala ce sai dai ma su cikin aljannar da suke ciki ta zuciyar su kai baka sani ba inda ka sani da ko da kudin kai ka bada kamata akwai aljanna da ake samu a zuciya da nutsuwa da kwanciyar hankali a duk lokacin da mutum ya dukufa yake ware wani lokaci yana ambata Allah da jarraba sai ce wa alayka bil qasr yace ina kiranka ka ringa didigawa ka ringa yin bakin bulo yace wa dawam kuma wannan da ka ringa yi kai kokari ka dawama akan shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi soyuwar aiki a wajen Allah adwamu hawa in qalla shine wanda zaka dawama kana yi ko da a ce ka dawama sai ce at-tanafus fi qiyamul layl yace at-tanafus yace shine rigai-rigai a wajen kiyamun layli yace fi sahihain an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naja annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la hasada illa ala ithnatayn babu hasada sai akan abu guda biyu rajulun ataahu Allahu al-kitaba da wanda Allah bashi Qur'ani wa qama bihi ana al-layli ya tashi kiyamun layli da Qur'ani da aka ce Qur'ani aya ɗaya ma Qur'ani kenan kada mu ce sai ai ana magana da wanda ya harce Qur'ani a kai ma da ka iya qulhu Allahu hadda kai ce kamar yadda muka faɗa wannan sai qulhu Allahu ita kadai ta ishe kai kiyamun layli tsawon dare Annabi sallallahu alaihi wasallam da aya ɗaya ko aya ɗaya duka dare ho kiyamun layli aya ɗaya akai ta mimintawa akai ta mimintawa sunna ne kenan idan ka samu wani guziri ko mun ka dake shi na alqur'ani kai kokari ka ringa yin kiyamun layli to duk wanda yake wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace la hasada illa fi mithli hadha aw kama qala yace babu hasada sai kamar irin wannan wanda ya dage yake irin wannan ita wannan hasada ce mai kyau saboda ba wai kana fata bane fasa'a ka ringa ji cewa kana kyashin wani ba ya riga yake wani ba ya kama wata hanya wanda kai ka kasa kama kai ma bari kai to ita ake so ka ringa yi kai zuciya kace kai ma bari kai ko ka ringa irin wannan aiki sai yace nabi kuma wa rajulun ataahu Allahu malan fa huwa yatasaddaq bihi ana al-layl wa an-nahar da wanda kuma Allah ba shi duki kuma yana kokarin yin alheri da wannan duki dare da rana to kai ma kai fatan Allah ba ni dukiya domin ni ma in yi irin wannan Allah ba ni dukiya in yi masallaci Allah ba ni dukiya in yi kaza in ringa alheri in ringa sadaka to me yin wannan ba laifi bane ba kai fatan wannan ba matsala ka wa fi dalika falyatanafasu mutanafisu lokaci ya tafi kuma baban namu bai kare ba haka dai insha Allah ta'ala za mu dakata a nan ga bayan azumi sai mu tsora insha Allah azumi gashi nan ya gabato ana sa ran rana ta yau ko rana ta gobe a tashi da shi sai mu shiri domin mu shiga wannan ibada kuma mu ringa roƙon Allah ya isar da mu wannan wata ko mu ringa farin ciki za mu samu wannan wata kada mu ringa jin takaici ko haushi wannan shaytan ya maka fitsari a zuciyarka ba a kai maka ba a zuciyarka maka ka ringa farin ciki wata Ramadana sai wata ne na gafara wata ne za a dantar da baji daga gidan wuta ka ringa Allah 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 kaka wannan lokaci domin ka samu wannan ni'ima Allahumma ballighna Ramadan Allah ka isar da mu wannan wata kuma ka bamu ladan da yake ciki kuma insha Allah ta'ala akwai muhadara da za a yi ranar subdu a masallacin Karkada kenan karatun mu na kaba'ir da muke a can masallaci na Fatima kenan babu shi can za mu je insha Allah a yi muhadara wadda ta kunshi duk abin da ya shahidi azumi bakin gulgudu za a tattauna akan shi wanda kuma zai samu halartar yan uwa da kuma iyaye malumai insha Allah ta'ala abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh